wanda ya shura da wannan ya lakabi shi ne da kani mai littafin kitabul murid sharhin jawharatul tauhid sunansa Abdussalam ibn Ibrahim wato wannan yana daga wani nau'i na husuri da za a ga shi mai wannan yayi domin mai faɗi uban ba wanda shi ma kuma mashuri ne a masabar malikawa amma kuma ga shi ya faɗi ɗan alwafatu iya faɗi sanata alfin wasamanin wasamina shekara ta 1078 wato bayan mahaifin nasa da shekaru 37 kenan ko inda an ce shi mai jawaharatul tauhid iya faɗi 1041 ko almarfan an binne shi a misira an faɗe shi a littafin yawaki
Al-Zurqani
mai sharhin Muhtasar sunansa Abdulbaqi ya wafati shekara ta 1099 an binne shi a makabartar Mujawirin an faɗe shi a Jidadu
al-Qarshi
mai sharhin Muhtasar sunansa Muhammad ibn Abdullahi ya wafati jira ta 1101 wato tsakaninsa da Zurqani shekara 2 an binne shi a Mujawirin an faɗe shi a littafin kanzu
sai
Shabrahiti wanda ya share Muhtasar da wasu ma daga littattafai misali 40 hadisa kaga Shabrahiti yana da sharhin 40 hadisan na Nawawi sharhin da yake ya kunshi fa'idoji da yawa kwarai kwarai to sunansa Ibrahim ibn Mar'i ya wafati shi a sanata alfin wa mi'atin wa sittin shekara ta 1106
almarfan
gari kabin ne shi wato a tsorama a kogin ne ya gilmiya an mace shi a yawaje almatubi wato wanda ya shura da sunan adawi muhashin harshe wanda ya hashiya ga littafin harshe ya yi hashiya ma ga wasu littattafan da dama na masaba ko sunansa Ali ibn Ahmad ibn Mukarram alwafa da yawa fati sanata shekara 1119 shekara ta 1119 an binne shi a Kahira an ambace shi a fawaki huddawani sai na farawi wanda ya sharhin risala sunansa Ahmad ibn Gunaym ibn Salim alwafa da yawa fati shekara ta 1125 an faɗe shi a littafin yawaje al-Bunnani al-Maghribi sai Bunnani mutumin yamma wanda ya hashiya ga jam'ul jawami wato wanda ya hashiya ga sharhin da mahalli ya rubuta na jam'ul jawami sunansa Abdurrahman ibn Zadullah ya wafati shekara ta 1168 an binne shi a Misra an faɗe shi a da ha sai da Rigiri wanda ya sharhi babba da sharhi ƙarami yawa Muhtasar sharhi babba yawa Ihtisal da yawa Muhtasar aqrabul masalik sharhi sunansa Ahmad ibn Muhammad yawa fati hijira ta 1201 an binne shi a binnin Misra an binne shi ne a Misra an ambace shi a littafin wanda ake nuna zuwa gare shi da fo wato firasar martaba ta sayyid Umar Mukarram sai da suƙi wanda ya hashiya ga sharhi babba na Muhtasar wato sharhin Girgiri sunansa Muhammad ibn Ahmad ibn Arafa ya wafati shekara ta 1230 an binne shi wato a Mujawirin an faɗe shi a littafin da ake nuni zuwa gare shi da aja wato shi ne Ajaibul Asar na Jabrati tarihin Jabrati sai Amir babba wanda ya littafin majmu'a malami mai ban mamaki wanda tun yana ƙarami Allah ya hore masa ilimi dan an ce wannan majmu'u din da ya bi fi ɗaura shekara 18 ba amma sai da ya zabo kamar ya gagari malami dan malamin sa ma in wani abu ya rikice a masa ba sai ya ce kai ku dauko mana majmu'u na Amir mu ga me ya fada a ciki to sunan sa
Muhammad
ibn Muhammad yayi wafati shekara ta 1232 shi yasa shi shekara ɗaya suka wafati da Sheikh Usman dan Fodo shi ko da suke shekara ɗaya suka wafati da Maulana Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu Al-Madfan an binne shi a Kahira a Kahira an fade shi a cikin hida hida da tawfiqiya
sai
sawi wanda ya sharhi ya hashi sharhin karami wato sharhin akrabul masalik sunansa Ahmad dan Muhammad ya wafati hijira ta 1241 wato ya riga shi wa bladin fodo kenan wafati da shekaru hudu kenan ko wasu cewa shi shi Abdullahi dan fodo ya wafati 1245
Al-Marfan
an binne shi Madina ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sawi dai wanda yayi wa jalalaini hashiya shi din ne dai wannan an ambace shi a waqitus samina ashau illish sai shau illish ne litafi minawul jalil da wannan sa sunan sa Muhammad ibn Ahmad yayi wafati shekara ta 1299 an binne shi a Mujawiri an fade shi a firasar maktabar Mukarram sai kuma shi Hasanul Adawi sahibu tafsira mai littafin tafsira sunan sa Hasanul Adawi Hamzawi al-wafati wafati shekara ta 1333 an binne shi a Misra an bashe shi a littafin yawaki tussamina to su kuma ko da saura kaɗan to al-mashhur bihi wanda ya shura da sunan al-hamidi shine hamidi wanda ya yi wa kafirawi hashiya kafirawi wani sharhi ne daga sharhohin ajurumiya wanda malamai suna ji da shi ana karantar da shi da can a jami'a Azhar kamar da can dalibai na farko shi suke fara karantawa tare da ajurumiya to shi hamidi da ya zo yi masa hashiya mu kuma a nan ƙasar ya yi shura da wannan hashiyar tasa haka nan ya yi shura da wani littafi nasa wanne ne littafin wata hashiyar ma da ya ita ce wacce wadda tana da shuhura kwarai a wajen malaman ƙasar nan musamman da can wacce ce hashiya shi dai sunansa Isma'il ibn Musa ya yi wafati hijira ta 1316 an a faɗe shi a waqitus samina wata hashiya ce mai shuhura tasa bayan wannan littattafan malamanmu da da ba a kula da su ne balle a san irin littattafan da suka fi kula da su yana da na sajai wannan an faɗe sajai ba maliki wannan duk malikawa ake faɗa duk malikawa ake faɗa ko sajai ya riga wannan wafati ina bala bilbaji ne wani littafi ne nasa a to ba shi ba ne ana hashiyar da yawa sharhul kubra na Muhammad ibn Yusuf aqidatul kubra wadda Muhammad ibn Yusuf sunusi ya shi da kansa Muhammad ibn Yusuf ya yi mata sharhi to shi kuma Hamidi ya yi mata hashiya wanda za a ga wani abu daga hashiyar shi kansa wanda ya waƙe ta shine wa daga wannan sharhin kai wani abu daga cikin sharhin za a ga wanda ya waƙe shine Sheikh Dahir Fayrumma yana turowa daga gare ta kuma wanda ya wa sharhin shi ma yana turowa dewa daga wannan hashiya ta shi Hamidi ko جزاك الله خيرا انكم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاسم لما سبقنا سر الحق بلا حق
ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin.